wata ganawa tsakanin jami'an kasashen waje da na tsaro da takwarorin su na Japan da suka hada da ministan harkokin waje Toshimitsu Mutegi da ministan tsaro Nobuo Kishi a gobe Talata kafin su tashi zuwa birnin Seoul a ranar Laraba.
Kafin babin sake kawo mana wasu ƙarin labaran, za mu duba batun tsaro a Najeriya. Lamarin da sanata Ali Ndume wakilta Barin ta Kudu ke ganin idan har 'yan ƙasa ba su tashi tsaye tare da taimaka hukumomi ba, to ƙasar na dab da rugujewa. Daga Abuja, wakiliyar mu Halima Abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Matsalar yin garkuwa da mutane a Najeriya domin neman kuɗin fansa abu ne da yake cinyewa musamman a arewacin ƙasar, inda 'yan bindiga suka bullo da sabon salon yin awon gaba da yaran makaranta, kamar yadda muka gani da yaran makarantar sakandaren Chibok, Dabci, Kankara, Kagara, Jangebe da Mani baya-bayan nan a kwalejin koyar da dabarun noma da lamuran da suka shafi gandun daji ta gwamnatin tarayya da ke jihar Kaduna. Masu ruwa da tsaki dai a Najeriya na ta yin kokari wajen neman a kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro, lamarin da ke ƙara ta'azzara, inda sanata Ali Ndume ya yi cikakken bayani akan abin da yake nufi kan samar da tsaro da haɗin gwiwar 'yan ƙasa.
Abin da nake nufi shine ba wai maganan tsaro a bar ma shugaban ƙasa shi kaɗai ba. Tsaro wato haƙƙi ne yake kan kowa. Idan jami'an tsaro wanda suke da haƙƙin kare jama'a ba su samu bayanan sirri ko kuma su san me yake ƙasa, me yake faruwa, su waye ne suke wayannan abubuwa, ina suke ba, wanda talakawa da abun yake shafa, su suka fi sani, to jami'an tsaron ba za su iya yin abin da ya kamata ba. Kowa ya sani cewa shi shugaban kasa ya damu da wannan harka, kuma yana bada goyon baya da kuma duk abin da jami'an tsaron suke nema don a tabbatar cewa an samu zaman lafiya. Amma har yanzu kwaliya ba ta biya kudin sabulu ba, kuma don kowa yana ganin akan cewa haƙƙin tsaro din nan na gwamnati ne kawai, kuma ba haka yake ba. Haƙƙin tsaro haƙƙin kowa ne, sai kowa ya bada nashi gudunmawar tukuna a samu nasara. Shi yasa nake kira ga duk mutumin Najeriya ko kuma talakawan Najeriya su san da cewa maganan tsaro da kuma tafiyar da gwamnati yadda ya kamata, musamman a zamanin demokradiya, gwamnati ne na jama'a, don jama'a, kuma jama'a suke yi.
Game da batun tsaron rayukan 'yan ƙasa, idan suka bada bayanan sirri akan ɓata gari da basu yadda da su ba, sanata Ndume ya ce
duk abin da ya kawo wannan shine idan an san cewa idan ka bayar da bayanan sirri akan wani abin da ka gani zai kawo barna ko kuma tashin hankali a ƙasa, idan kuma wani abu ya same ka, to sai a ji a tuhumi hukumar da ka ba su bayani. Ko kuma idan yanzu wani ya zo ya yi barna ko ya yi garkuwa da mutane, ba wai kawai a ji a kwato mutanen da aka yi garkuwa da su ba, amma hukumar ta tabbatar cikin karamin lokaci an hukunta su.
A nasa bangare, masani akan lamuran yau da kullun Awwal Lawan Uppa ya bayyana nasa ra'ayi akan batun 'yan ƙasa su haɗa kai da gwamnati don samar da tsaro.
Najeriya a kansu a haɗe yake da gwamnati. Gwamnati ne dai ba ta haɗa kansu da 'yan ƙasa da ke Najeriya ba. Domin kulle yaumin 'yan ƙasa kone su ne su ga cewa sun bi gwamnati, kuma sun kyautata wa gwamnati, kuma sun zaɓi gwamnati, sun ɗora kankaragal mulki. Daga ran da kuma gwamnati ta hau kankaragal mulki, ita ne da kanta take ƙoƙarin nisanta kanta da 'yan ƙasa. To don haka kuma wannan abun yana faruwa ne da sakacin gwamnati, wanda mu mun sani 'yan ƙasa sun sani gwamnatin karan kanta ta sani.
An dai shafe sama da shekaru 10 ana yaƙi da matsalolin tsaro a yankunan arewa maso gabas da rikicin mayakan Boko Haram, sai kuma arewa maso yamma da rikicin 'yan bandiga daɗi da dai sauransu a wasu sassan Najeriya. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A dai da Halima Abdurrauf, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gaba ɗauke da ƙarin wasu labarai.
An sace kaya a cibiyoyin kiwon lafiya a yankin Tigiri na Habasha, kana aka farfasa aka kuma lalata su a wasu hare-haren ganganci da aka kai a asibitoci da dama, in ji wata kungiyar jin kai ta likitoci ta Doctors Without Borders a yau Litinin. Kusan kashi 70 cikin 100 na cibiyoyin kiwon lafiya 106 ne, bincike ya nuna daga tsakiyar watan Disamba zuwa farkon watan Maris ne aka kwashe kayan ciki, kana aka lalata sama da kashi 30 cikin 100. Kashi 13 cikin 100 kadai ne suke aiki a cewar kungiyar, tana mai nuni da kwashe kayan aiki da kuma farfasa kofofi. Hare-hare a kan cibiyoyin kiwon lafiya a Tigiri yana mummunan tasiri a kan jama'a da ke yankin, inji Oliver Ben, babban daraktan kungiyar jin kai ta likitoci. Asibitoci da ma'aikatan kiwon lafiya suna buƙatan kare lafiyarsu a lokacin yaƙi bisa dokar jin kan ƙasa da ƙasa, amma ya bayyana ƙarara ba haka ne ya faru a yankin Tigiri ba. yau litini hukumomi a Myanmar sun tsawaita dokar soja wurare da dama a birnin Yangon yayin da rahotanni ke cewa jami'an tsaro sun kashe masu zanga-zanga da dama. Ma'aikatar yada labaran kasar ta MRTV ta sanar cewa gundumomi a Dagon ta Arewa da Dagon ta Kudu da Dagon Sikin da kuma North Okalapa suna karkashin dokar sojin wuni guda bayan da jami'an tsaro suka kashe akalla mutum 40 a fadin Myanmar. An yi kashe-kashe da dama ne a unguwar Hilaigataya a Yangon, ranar da aka fi zub da jini a zanga-zangar kin jinin gwamnatin sojin da ta kwace iko a wani juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu. Hukumomi sun kafa dokar soja a Hilaigataya, wata unguwa a birni mafi girma na Myanmar, bayan da aka cinna wuta a wasu kamfanoni 'yan kasar China. Kana kimanin mutane 2,000 suka daina samun wuta daga injuna, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Yana ambato kalaman talbijin labaran sojoji na Miyawadi. China dai ana mata kallon mai mara wa sojojin na Myanmar baya. A ƙarshe, jama'an China za su tabbatar da dokar sha'anin ruwa a matakin farko domin kare yankin ruwan kudancin China mai albarkatu da ake takaddama a kai a hukumance. Kana su ba da kariya sosai ga ikirarin asararin ƙasa da ƙasa bisa doka, a cewar rahotannin kafafen yada labarai da faɗar masu sharhi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to har yanzu dai muna kan batun tsaro a Najeriya, inda a wannan karan babban hafsan hafsoshin Najeriya General Lucky Irabo ya ce za su iya kokarin su zuga sun maido da zaman lafiya a kasar baki daya, kama daga matsalan masu garkuwa da mutane da na 'yan Boko Haram da dai wasu matsalolin tsaro da ke addabar kasar. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda Biyu dauke da wannan rahoton.
Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya General Lucky Irabo ya ce jami'an sojojin Najeriya za su yi duk ya mai yiwa su ga sun dawo da zaman lafiya a kasar baki daya, kama da matsalar masu satan mutane kuma na 'yan Boko Haram. Ya ce zakan ke yaddaban shiyar arewa maso gabacin Najeriya. General Irabo ya bayyana hakan ne lokacin da yake zantawa da jami'an sojojin Najeriya na operation lafiya dole a garin Maiduguri a wata ziyara da suka kawo jihar Borno tare da sauran manyan hafsoshin sojojin kasar. Tun da farko dai ya ce da babban hafsan hafsoshin sojojin kasar da sauran manyan hafsoshin sojojin Najeriya suka shiga wani taron sirri da Major General Faruk Yahaya, wanda ya kasance tiyata komanda na operation lafiya Dolin, wanda kuma masu bayani game da yadda suke gudanar da ayyukansu a wannan shiya. General Irabo ya ce ina son tabbatar muku cewa jami'an sojojin Najeriya nan ba da jimawa ba za su mamaye yankin tafkin Chadi, musamman ma yankunan da yanzu haka ke hannun mayakan Boko Haram.
All issues of violence and insecurity, especially within Operation Lafayette Adole area, must come to an end. And I know the resolve that your commander has and that the commitment that you've shown, that will enable us to achieve it. Do you promise me that?
Yes, sir!
Very good.
Yace dukkanin matsalolin tashi-tashin hankula da ta'addanci, musamman ma a wannan yanki inda operation lafiya dole suke, dole mu kawo ƙarshen sa. Na san abin da muka tattauna da kwatatar komandan ku, wanda kuma na tabbatar cewa za mu cimma gaci. Kun yi alƙawarin haka? Sai jami'an sojan na operation lafiya dole suka amsa masa cewa eh. An kuma tambayi General Irabon game da wasu garuruwa da ke hannun mayakan Boko Haram a yanzu hakan, musamman ma karamar hukumar Guzamala da 'yan kwanakin nan shugabanninta suka dinga kukawa a kai, ko me zai ce a kai?
Well, you were here on ground. You're a journalist that we see on the ground. You can tell that the situation is not as bad as what it used to be. So we'll keep, it's a work in progress. Peace is a work in progress. Counter-terrorism is a work in progress. In due course, every space, every inch of land, including the tumbos, will be controlled by civil authority.
Yake kana na kasa kuma kai dan jarida ne, kuma zaka iya tabbatar da cewa wannan yanayi bai lalace ka bai da yake a baya ba. Ayyukan mu na yunkurin wanzar da zaman lafiya yana ci gaba, kuma yaki da ta'addanci yana ci gaba, kuma yana tabbatar muku cewa duk wani yanki na wannan kasa har da ma tumbos duk zai kasance a hannun hukumomi. Wannan ina ba ku tabbacin haka, a cewar General Lucky Irabo. Wannan ziyara dai na babban hafsan hafsoshin sojojin kasar ya samu rakiyar Lieutenant General Ibrahim Tahiru, babban hafsan sojan kasa, da Chief Naval Staff Admiral Awal Gambo, babban hafsan sojan ruwa, da kuma Chief of Air Staff Air Marshal Ishaka Amawo, babban hafsan sojan sama, da dai wasu manyan jenerolin sojojin Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
a gai da Haruna Dauda biyu. To daga batun tsaro kuma sai batun makamashi a Najeriya, inda har yanzu ake ci gaba da samun karancin man fetur a babban birnin tarayya Abuja. Wakiliyarmu Madina Dauda ta yi nazari kan wannan hali da ake ciki a wannan rahoton da ta hadu mana.
A lokacin wancan takaddamar farashin man fetur dai, ga tabbacin da shugaban ma'aikatan man fetur na Najeriya Mele Kolo Kyari yayi a lokacin da na zanta da shi, yana mai cewa akwai man fetur har lita miliyan 2000 da ma'aikatar take da shi a ƙasa, kuma ba a da niyyar ƙarin kuɗin man fetur a wannan wata ta Maris.
Babu wani kamfani da ke shigo da man fetur kasar nan banda NNPC a yanzu, ba wai manya-manyan wato ake kiran su major marketers su ma daga hannun NNPC suke siya. Abin da yake faruwa da ake gani yanzu kamar ana da karanci ba gaskiya bane, yanzu muna da mai kusan biliyan 2 a hannunmu. Mutane suna zato musamman 'yan kasuwa suna zaton za a canza farashin man fetur nan gobe ko kuwa nan kusa, kuma tunda sun sai man nan da hannunmu suna gani idan aka canza farashin nan ta tashi sama za su ci riba ɗan karen riba. Shi yasa yawancin su suka daina saidawa da gidajen mansu, wasu suka loda man nan suna cikin motoci, wasu kuma depo-depo da muka saida musu mai suma da yawan su suka daina saidawa wayannan independent marketers da kike fi, saboda ba wai ana saidawa manyan 'yan kasuwa ka daina saidawa kananan masu saida nan ba ne, ba haka yake ba. Kuma insha Allah hukumomin gwamnati suna sane da wannan, muna biya wannan halin da ake ciki, amma kuma abun farin ciki shine ba mu da fargaba wannan abun za ta balle, domin muna da tabbacin cewa muna da manna hannunmu, kuma tattauna da ake da yan kwadago yana nan ba a kammala su ba, ana ta cin gaba da ana yin muhawara yadda za a fito da sharin da duk wani canje-canje da aka samu man fetur, kudin man fetur ba ta wa talaka wahala ba.
A daidai wannan lokaci ne kuma wasu 'yan Najeriya suke kokawa da hawan farashin ya kai har naira 200 da ƙari. Aishatu Umar ta yi min bayanin abin da ta fuskanta wajen sayan man fetur din.
Na ji zan sayan mai da rana a gidan mai. Suka ce min babu mai wai, amma akwai black market. To ban ma tsaya na tambaye su nawa ne kuɗin ba, because a tunani na zan samu mai a sauran filling stations. Ina zuwa kawai wani filling station sai suke ce min wai mai 200. ɗari biyu per liter? Na dudduba order gidan mai babu mai a wurin da yawa sun rufe. Hakan nan na siya don ba ni da option. Amma gaskiya abun ba daɗi, al'amarin ba daɗi.
Ni ma kaina a zagaye da na yi a cikin gari ya nuna mini dogayen layi da 'yan bumburutu suka yi katutu a kofar gidajen man fetur. Suna sayar da shi a jerika lita 10 a farashin naira 300, lita 20 kuma naira 600. Da abin da ya ɗara haka. Wannan hasashe na ƙarin farashi dai ya yi taraito a tsakanin hukumomi da ke da alhaki a kan sha'anin man fetur, inda har ministan Timi Presilva da kansa ya ba da sanarwa da ta nuna alamun akwai buƙatar farashi ya ƙaru ko ba a yanzu ba, idan aka yi la'akari da hidindimu na samarwa da kuma daidaita farashin na man fetur. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com domin sake sauraron shirye-shiryen mu kuma sauraron su kai tsaye. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kalgi marar ilimi abun raina.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na wannan makon za mu leka jihar Niger, inda Bankin Duniya tare da gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihar Niger suke kaddamar da wani shiri na ganin an kawo ƙarshen yawon barace-barace ga ƙananan yara waɗanda suka fi cancanta a ce suna ɗaukar ilimi a gaban iyayensu. Tsarin da aka shirya shi don yaƙar duhun jahilci. Wakilin muryar Amurka a jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, ya yi tattaki don jin ta bakin waɗanda abin ya shafa, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Kaddamar da shirin bada ingantaccen ilimi ga kowa da ake kira VESDA a jihar Niger da ke arewacin Najeriya